This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan make gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger ana iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da lol da kuma niyyar dukan su fa a zangon FM ana ma iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne ke farin cikin jarar gaban shirin a wannan hantsi
jam'iyyar MNRD hankuri mamba a kawancan jam'iyyun hamayya ita ce ta yanke shawarar tsayar da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman a matsayin dan takararta na zaben shekarar 2016
muna da rahoto bayan labaran duniya muna kuma da rahoto kan makomar waɗanda suka jikkata daga hare-haren ta'addanci da aka kai a jihar Borno kwanaki biyu da suka wuce kungiyar ɗaliban musulmi tana sa ido kan ɗaliban Najeriya musulmi da ke karatu musamman a ƙasashen Laraba a jihar Niger PDP tana zargin gwamnatin APC mai mulki tana mata bita da kulli za ku ji kaɗan daga cikin wasu saƙonni da kuka bari a kwatin saƙonnin amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Waɗansu mayaka da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar kishin Islama ne sun kai hare-hare jiya Litinin da suka hada da tagwayen hare-haren ƙuna bakin wake da harin gurneti da kuma hare-haren bindiga suka kashe akalla mutane 50. Fashewar farko ta auku ne jiya a wani masallaci da ke bayan garin Maiduguri. Jami'ai kuma sun ce akalla mutane 20 suka mutu a harin da ake kyautata zaton mayakan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai. Sama da 90 kuma suka ji raunuka. A wani harin kuma garin Maiduguri har wa yau 'yan ƙunar bakin wake sun tarwatsa kansu a unguwar Buraburin suka kashe mutane da dama. A garin Madagali da ke kimanin tazarar kilomita 150 daga Maiduguri, jami'ai sun ce 'yan ƙunar bakin wake biyu mata sun kashe akalla mutane 30 a tagwayen hare-haren da suka kai a kasuwar garin. Tashin hankalin ya faru ne kwana ɗaya bayan da mayakan da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kaddamar da hare-hare a Maiduguri abinda ya haifar da musayar wuta da rundunar soja. Rahotanni na nuni da cewa musayar wutar ta shafi farin kaya da dama.
Wata kungiya da ke adawa da kungiyar ISIS a babban birnin kasar Libya ta fitar da wani faifin bidiyo da ya bayyana dalla-dalla bayanan waɗansu mayakan sa-kan da aka kama wanda suka ce suna cikin waɗanda suka kai hare-hare a wurare da dama cikin birnin na Tripoli. Bayanan nasu na nuni da cewa kungiyar ta'addancin tana dogaro ga mayaka da ba su da kwarewa wajen gudanar da ayyukan sa kasar ta arewacin Afirka da ke fuskantar karancin ma'aikata. Duk da haka gwamnatocin kasashen Turai suna ci gaba da nuna damuwa kan yadda kungiyar ta'addancin take haɓaka a cikin sauri a kasar Libya. Suka ce a cikin watanni 6 da suka shige kungiyar ta ISIS ta kusan rubanya yawan mayakanta zuwa 5,000 a kasar. Kungiyar mayakan da ke igirarin kishin Islama mai tsatsauran ra'ayi karkashin jagorancin Abd al-Ra'uf Kara, wani haifaffen birnin Tripoli dan shekaru 35, ya ce ta fitar da faifin bidiyo, ita ce ta fitar da wannan faifin bidiyo wanda yake bayyana abin da ke cikin bidiyon ya la'anci kungiyar ta'addancin. Ya ce addinin Islama bai taɓa kasancewa addinin ta'addanci ba, sai dai masu kula da harkokin tsaro sun ce bayanan mayakan biyar duka banda guda ɗaya manuniya ce cewa kungiyar ISIS tana da sauran aiki kafin ta kafu, akalla idan ta shigo birnin Tripoli kuma za ta fuskanci matsaloli wajen samun mayaka da za su shiga babban birnin ƙasar ta Libya.
Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Masu taimakawa alkali tantance aikata laifi ko akasin haka a birnin Cleveland na jihar Ohio sun kada kura'a cewa ba za a tuhumi jami'an 'yan sandan nan biyu da suka harbe wani karamin yaro bakin fata dan shekaru 12 a watan Nuwamba shekara ta 2014 ba, wanda yake dauke da bindigar da daga baya aka tarar ba ta ainihi ba ce. Babban mai shigar da karan ne na birnin Cleveland Tim McGee shi ne ya sanar da haka jiya Litinin da rana bayan an shafe shekara guda ana kai komo da zanga-zangar da 'yan gwagwarmaya da kuma waɗansu da ke nuna baƙin cikin ganin hoton bidiyon lokacin da aka kashe Tamir Rice da yake ambaton shawarar da masu taimakawa alkali yanke hukuncin suka tsaida. yace abin da zai biyo baya ba zai faranta wa kowa rai ba, sai dai kawai a ce dukan waɗanda abin ya shafa sun yi kurakurai ranar, shaidu da ake da su ba su nuna ‘yan sandan sun aikata laifin da ɗaukar matakin ba.
Wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da tashar talabijin ta CNN ta gudanar ya nuna cewa Amurkawa da dama ba su gamsu da yunkurin Amurka na yin yaƙi da ta'addanci ba tun bayan 11 ga watan Satumba shekara ta 2011, inda kashi 40 cikin 100 ke masu ra'ayin cewa ‘yan ta'adda suna samun galaba a yaƙi kan Amurka. Sakamakon binciken da aka wallafa jiya Litinin ya zo ne ‘yan makonni bayan ƙazaman hare-hare da aka kai a birnin Paris da San Bernardino, jihar California. Sun nuna kusan sulusin Amurkawa sun kushe wa matakan da gwamnatin shugaba Obama ta ɗauka, abin da ya haura kashi 61 na Amurkawa da suka bayyana ra'ayinsu kan gwamnatin shugaba George W. Bush a shekara ta 2007. Binciken ra'ayoyin jama'a na haɗin gwiwa da cibiyar nazarin ra'ayoyin jama'a ya nuna kashi 55 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Republican su haƙiƙanta cewa masu tsauran ra'ayi suna samun galaba, yayin da kashi 52 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat suke gani an kasa samun mafita a rikicin da ake fuskanta a ƙasashen duniya. Kashi 49 cikin 100 sun nuna goyon bayan tura dakaru su yaƙi mayakan ISIS ta ƙasa ta wadda suka mamaye yanki mai girma a Syria da arewacin yammacin Iraki da ke makwabta. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Kuma da la za mu kawo muku hali da waɗanda hare-haren kunar bakin wake suka jikkata a jihar Borno, amma da farko za mu fara shirin ne daga jamhuriyar Niger, inda tsohon shugaban kasar Alhaji Muhammad Usman mai jiran hukuncin da kotu za ta yanke a shari'ar cancantar shugabancin jam'iyyarsa ta CDS Rahama ya samu tayi daga wata jam'iyya ta daban domin ya tsaya mata takarar zaben shugaban kasa da za a gudanar ranar 21 ga watan Fabrairu baɗi. Wakilin sashin Hausa na muryar Amurka Suleiman Mumuni Barma ya aika mana rahoto daga Yamai.
Jam'iyyar MNRD hankuri mamba a kawancan jam'iyyun hamayya ita ce ta yanke shawarar tsayar da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman a matsayin dan takararta na zaben shekarar 2016 domin ta huce masa takeici daga shari'ar da ta ƙi cinyewa wacce aka shafe shekaru fiye da uku ana tafkawa tsakaninsa da bangaren Abdulabo a game da maganar cancantar shugabancin jam'iyyar CDS Rahama wacce a ƙarƙashin ta ne ya taba haye kujerar shugabancin Niger a 1993. Mataimakin shugaban MNRD hankuri Alhaji Sa'idu Yakuba ya bayyana cewa
yawan da ake ta mulki ne yanzu ana so a katar naki ga wasu manyan ‘yan takara na ƙasar nan wanda suke neman takara a zo a gani a wannan zaɓe da za a yi, musamman ma mai girma Muhammad Usman. To mu kuma dokokinmu na partinmu sun ba mu izini a ƙudiri na 67, muna da izinin mu ɗauko ɗan takara ko na jam'iyye ko kuma na wani wuri, saboda haka sai muka ga ya dace tunda mu dama shugabanmu Alhaji Sidi Mulai Hambali shekarun shi ba su kai ba inda zai aza takara. To sai muka yi nazari muka ce warci mai girma Muhammad Usman, muka ce to za mu aza ka takara ta jam'iyyar MNRD hankuri.
Sarkin yakin kawancen adawa bugo da ƙari kusa a jam'iyyar CDS Rahama bangaren tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Dudu Muhammadu ya tabbatar da cewa sun yaba kuma sun karbi wannan tayi.
Rahamar kanta Muhammad Usman ne ita. To haka ke ganin jama'ar dambin jama'ar da suke goyon baya Muhammad Usman yanzu suke farin ciki, suke murna cewa shugaba Muhammad Usman ga wani ya samu wata mafita, wanda ake ganin wannan mafitar kafin waccan shari'ar ma har an samu mafita da za a kasance zai tsaya ɗan takara, kuma dukkan ɗan takara mu za su tsaya takara ƙarƙashin wannan jam'iyyar.
Wannan yana nufin shugaba Muhammad Usman ya amince wannan ta yi kenan?
Barai kuwa tuni da bai amince da ba zan yi maganar nan ba ai. Duk mai son tsira to fa Allah hudo tsira ya zo ya biyo mu huta. Muna kiranin cewa jama'a kowa ya bi, kowa ya bi. To wanda ma bai bi ba mun bi mishi.
Tayin na MNRD hankuri ya zo wa Alhaji Muhammad Usman din ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun ɗaukar ƙara a ranar 7 ga watan Janairun shekarar 2016 a game da shari'ar cancantar shugabancin jam'iyyar CDS Rahama, yayin da wa'adin ajiye takardun takarar shugaban ƙasa ke gab da kawo ƙarshe a ranar 4 ga watan 1 na shekarar mai kamawa. Abin da ya sa wasu ke ganin tayin na MNRD hankuri tamkar igiya ce ta tsinkewa tsohon shugaban kasar ta Niger a gindin Kaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A ƙarshen mako ne dai ha zuwa je Litinin wasu ƴan ta'adda suka kai hare-haren ƙunar bakin wake da suka halaka mutane masu yawan gaske a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya take igirarin ta ci ƙarfin mayakan ƴan bindigan. Hare-haren da ƙwararru suke ganin bugun ƙirjin ƴan bindigan ne na nuna mahukunta cewa har yanzu suna nan. Ga Haruna Daudabiu da rahoto kan hali da waɗanda suka jikkatan suke ciki.
Wata ƴar kanuwar yarinya a shekaru 4 da haihuwa kenan da ta samu kariya lokacin tashin wasu bumabumai a cikin garin Maiduguri da kuma yanzu haka ake kokarin daurewa kafa a asibitin ƙwararru dake cikin garin Maiduguri. A shekaran jiya ne dai aka samu tashin bumabumai da dama a wasu angwanni dake Maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Na dizarci asibitin ƙwararru dake cikin garin Maiduguri inda na tadda wannan yarinya ƴar shekaru 4 ana kokarin yi mata jinya kan kariya da ta samu sakamakon wannan tashin bumabumai kamar haka.
Amano yarin shekara ta nawa? Shekara ta hudu a kafin ta samu rauni ita ma bomb din na jiya kariya ne wannan ga shi ba ta iya tafiya ga shi an daure mata sanu Allah ya baki lafiya.
Mun kuma ziyarci ɗaya daga cikin wannan anguwa da aka samu tashin irin waɗannan bumabumai da ake kira Isari wato a gargashin Shuwari inda muka gani wa idanunmu wasu ɓangarorin waɗannan ƴan mata da suka fita da waɗannan bumabumai a wannan gida.
Mutum ya nan
ne? Mutanen da suka kawo
bumabumai
ga kansu nan
har su biyu fa mai sabiwan kai din nan ita ne wanda ta tayar da a cikin gidan nan mutum 10 wani abu karaman nan ita ne gidan bayan can mun samu kanta din ma daga baya washe gari akan kwano kudan bude kadan kudan bude kadan eh dan ba su wancan baki son nan ita ne.
Har ila yau ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa da ake kira Isare ya mun ƙarin haske ga yadda ɗaya daga cikin waɗannan mahara ta tada bomb ɗinta kuma halaka mutane 19 a gida guda.
Da abun ya faru ba? Jiya ai ma mai gidan nan shi Bulaman ai mishi suna.
Haka.
Wannan makwabcin shi ya mishi takura. Suna murna, suna taya matan shi din da ci abinci anan sun taru. Da sauran bakin su da matan shi da yaran shi. Bayan mangariba kafin isha sai gashi sai wata ta shigo.
Yarinya ce?
Yarinya ce. Ita mai gashin sai ta shigo. Sai mijin ya ce mata ke wannan wace ce tukuna? Ke wannan wace ce tukuna? To lokacin da ta shigo ashe akwai daya da something ta sa a can.
Daya makwabcin.
Eh tace ku bani ruwa mu wanke kafana. Sai Allah ya ji kanta babban matan sai tace a ba ku ba suna jin karan bindiga wannan ba shi ne sun gudu sun zo ba ba da kaji to sai mutum ba. Ku ba shi ruwa mana. Ana ba ta ruwa ta fara sun kai haka ta wanke sai ta ji wancan bomb din ta amsa. Da wancan tana amsa wani ita ma sai ta dannana ta daga boom.
Duka sai suka kashe mutane.
Duka gaba daya
mutane ne a wannan gidan yanzu haka.
Mutum 19 wanda suka mutu.
Duk sun mutu?
Duk sun mutu.
Da mata da yara?
Eh mata da yara.
Har da jinjiri.
Jinjiri ya duka.
Nan kuma gidan Bulaman
shi Bulaman. Gidan Bulaman ne.
Shi Bulaman.
Shi Bulaman abun Allah ya rabu mu shi ta nan ne ya sami shi ya fuda shi. Amma yanzu za ku yaro shi daya yana asibiti ta nan ya fuda shi. Ta nan ya fuda shi. Yawwa. Eh.
To an ce aka matsinci mutum daya da rai a nan yau. Wani jinjiri. Kuna da labari?
A bai da rai. Bai da rai gawa ne aka same shi da safe ne. Da daddare mu ne muka yi aiki din.
Mu kuma ziyarci asibitin Umaru Shehu dake nan cikin garin Maiduguri. Inda nan ma muka tarda majinyata da dama yayin da wasu ke kan garo wasu kuma na kwance a ƙasa sakamakon ƙarancin wuri amma dai yadda wasu daga cikin su suke fama.
A gida ne mai ya mai ya tsare mu na zaune kawai mutum ne ya zo ya shiga
cikin
gidan mu
ku nuna abin ya shafa gidan
mu kai mu uku hudu ma fa sauran mu yana sitetsire sadi wurin su suna nasi home wurin su suna cikin hospital
amma mota ne akwai mutuwa ciki
mutuwa din yara kanana guda biyu ne
suka mutu yaran ku ne kaunan gwani
malai kura
shi ma dai gwamnati jihar Borno Honorable Kashi Shatima ta dantawa ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu sannan ya roki Allah ya baiwa waɗanda suka samu raunuka lafiya ya kuma ya kira ga jama'a da su dinga bana bayanan da ya kamata yace hakan ba zai sa su yi ƙasa a guya ba na ganin cewa an kawo ƙarshen waɗannan mahara yace ko shakka babu a riga da an kare lagon waɗannan mutane. Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Haruna mun gode. Masu haro ku shakata da wannan kiran ga 'yan bindiga kafin shirinmu na gaba.
garo kuwa da yan mata Najeriya mu ce kada mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garo kuwa da yan mata
Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 2 da kusan minti 16 na dare. Yanzu kuma sai jihar Niger inda ƙungiyar ɗalibai musulmi ta yi taronta a Mina fadar jihar Niger inda ta bayyana cewa tana aiki domin hana ɗalibai musulmi ƴan Najeriya fadawa hannun ƴan wankin kai da za su kai su ga halaka. Ga Mustafa Nasir Batsari da rahoto.
Kungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya ta ce tana ɗaukar mataki tare da sanya idanu akan ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasashen waje musamman na Larabawa. Kungiyar ɗaliban dai ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama tilas a gare su. Bisa la'akari da yadda wasu ɗaliban ke samun kansu cikin ƙungiyoyi irin na ta'addanci a sakamakon cusa masu ra'ayi a lokacin da suke karatu a waɗannan ƙasashe. A wani taron ƙaddamar da ba da horon koyar da sana'o'in hannu da kuma ilimin zamantakewar duniya da ƙungiyar ta shirya Amina fadar gwamnatin jihar Niger ta ce a yanzu haka ma tana da wani shiri da wasu ƙungiyoyi ɗalibai na ƙasashen waje domin lura da irin wannan matsala. Muhammad Jamil Muhammad shine shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya.
Around October ko na wannan shekarar da mun shiga ta Turawa 2016 muna da conference na African Muslim Youth gabaki daya wanda muke shirin Allah da zamu hosting a Sokoto kuma hakan muke kullun da kullun. Ba nan da nan kaman da wata biyu mun tura wakilan mu sun je Senegal saboda taro na ɗalibai musulmai na West Africa wannan kawai mun kasance da musu koyi yanda ake shugabanci domin matsalar da muka ga take tunkaran ita ce ta shugabanci idan babu shugabanni nagari sai a tayin abin ababen da ake hakanan kuma kullu yau muna da shiri insha Allah nan da wata biyu ko uku cikin April dai na wannan watan akon su mu za su je America mu je mu samu ISNA na America mu je triple IT na America domin synergy wato a hada kai a ga da cewa duk inda musulmai ke a duniya ya samu tarbiya ta gari.
Wannan taro dai ya samu halartar dimbin ɗalibai musulmi daga kowane sashe na Najeriya a ciki har da jihohin Borno da Yobe masu fama da tashin hankalin kungiyar Boko Haram. Ga abinda wasu daga cikin wakilan jihohin ke cewa.
Sunana Ibrahim Khalil Muhammad. Yau in ci gana kiran na Ibrahim Khalil Guru. Gwamnatin tarayya da muke mata fata na gari da kuma gwamnatin jihar Yobe a yi kokari a ga cewa yaran nan da aka kora su aka tarwatsa su wasu ba su da iyaye a yi kokari a ga an tallafa musu kuma inda duk aka kona aka lalata gwamnati ta tsaya ta ga cewa an gyara.
Sunana Mahmud Muhammad Kukawa ni ne Deputy Amir MSSN Borno Area Unit. Ilimi duka na bangaren addini da kuma bangaren zamani abu ne da ake bukatan sa sosai. Gaskiya mun yi matukar bakin ciki sosai aka tsauki lokaci mai tsawo a Borno kusan shekara biyu ba makarantu. Makarantun gwamnati a rufe suke.
A yanzu dai kungiyar ta ɗalibai musulmi a Najeriya ta ce ta ɗauko ɗalibai 10-10 daga kowace jiha a Najeriya a ciki har da Abuja fadar gwamnatin ƙasar domin ba su horo na musamman akan sana'o'in hannu da kuma ilimin zamantakewar duniya. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
Har yanzu muna jihar Niger inda jam'iyyar PDP yar Hamayya take zargin sabuwar gwamnatin APC tana yi wa membobin jam'iyyar daga tsohuwar gwamnati bita da kulle. Har yanzu ga Mustapha Nasiru Batsari.
Jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Niger ta zargi gwamnatin Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC da yi ma tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu bita da kulli da sunan yin binciken kudaden da aka kashe ba akan ka'ida ba. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta cafke wasu tsaffin manyan sakatarorin tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu su biyar bisa zargin sun yi sama da fadi da kuɗi kusan naira miliyan 300,000. To a jiya Litinin jam'iyyar ta PDP ta yi wani babban taro a Mina, ko da yake tsohon gwamna Babangida Aliyu bai halarci taron ba. Amma wanda Babangida Aliyu ya gada, Injiniyar Abdulkadir Kure, ya halarci taron. Mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger, Barista Tanko Beji, shine yayi wa manema labarai bayanin matsayin taron da ya nuna bacin rai akan binciken kudaden da gwamnatin APC ke yi masu a halin yanzu.
Ai ana bin ƴaƴan jam'iyyar PDP ne da kulli, wannan kuma ba zai tsoratar da mu ba. Domin me gwamnati ta ce tana tuhuman ƴaƴan jam'iyyar PDP da wasu laifuffuka da aka yi, ga hanyoyi da doka ta shimfiɗa, to abi hanyoyin mana kuma a shirye muke. Idan ana tuhuman ka, abi a kirawo ka a kai ka kotu, ba wai a tsare mutane a wani komiti na boye a sa jami'an tsaro ana ta kira mutane a boye. Menene na boyo?
Ku da wani shakku
ke? A babu tsoron me muke ji? Ayan kana jin tsoro ne in kai abu?
Kudaden da suke zargin sun bata, ba su bata a hannunku ba kenan.
To yanzu wai a Najeriya akwai wata jihar APC da bata ce kudi ya bata ba?
To sai dai gwamnatin jihar Niger ta maida martani, inda ta ce kawowa yanzu ma har sun fara ganin sakamakon binciken, domin kuwa tuni har an dawo da sama da naira miliyan 100 da aka sace. Inji sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Jibril Baba Indace.
Ba wani maganan bita da kulli, ana maganan hakkin jama'a.
Amma ko da gaske sun saci kuɗin su, suna ganin kamar ma ba sheri ne kawai kuke.
Ai maganan sheri bata taso ba. Mallam, ba tare wannan maganan da muke yi, akwai wayanda ma suka dawo da kudi akan sun firgida sun ci a rufa asirin su.
Su sahin jami'an gwamnati
sun akwai wayanda suka dawo da kudi.
Nawa aka dawo da shi?
Wajen abinda aka dawo da shi yanzu yafi wajen miliyan 100.
Jami'an gwamnatin Babangida
Aliyu. Eh, haka.
Korafin su me yasa ba ku kaiwa kotu? Sai dai a tsare mutane a wuri.
Bincike ake yi, ba wai an tashi cewa lalle wanda aka yi bincike ba rawo bane.
A halin da ake ciki dai, jam'iyyar ta PDP ta ce ta shirya tsaf domin shiga zaben kananan hukumomin jihar Niger da za a gudanar a ranar 16 ga watan Janairun sabuwar shekarar nan mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Karfe 2:23 na dare, sashin Hausa na murya Amurka ke magana. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni.
Lawa ne sashin Hausa na murya Amurka mai magana Sani ɗan takara daga Jigon Daji, tambon lokal gwamnan Jigon. Ya Allah, sashin Hausa na murya ta ina son kuɗi sannan saƙon gaisuwa ta ga ASP tambari ya go. Irin kokarin da ya kai ta fannin aiki ne da jajircewa da yake yi, don gaskiya samu ne nan da aka ba shi wanga yanki namu. Wallahi an samu ci gaba kwarai da barayin shanu da ami roba, wallahi da an ji sauƙin su, kuma ya yi ƙoƙari ya nuna namijin duniya na. Don haka muna mahaifa ta alheri Allah shi ƙara ba shi ƙarfin gwiwa na wanga aiki na shi. Don mutane shegana mu ku masu kamunan rahotanni kwarai haka na shakkawa mu da barayin shanu da mutane mu Zamfara, Sokoto, Kebbi, Neja, kai har suka tsina duk ya yi ƙoƙari a matsayin na shugaba na wanga doni. Don haka mu ne mai addu'a Allah ya ba shi ƙarfin gwiwar cigaba da kame miyagun tsiya daga cikin al'umma waɗanda ke damuni. Sannan daga cikin bada shawara, ina bada shawara ga ASP tambari ya buga ne da 'yan sanda da aka ajiya division ko outpost, don Allah ya zan duk 'yan sandar da shekara da wuri ko shekara biyu a canza shi, don zaman 'yan sandan su daɗe da wuri. Su gaskiya ba alfanu ya ba ga al'umman Najeriya da yankunan nan.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A madadin mu al'ummar Yunusari, muna tuna wa gwamnanmu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam a bisa ayyuka da yake mana, kuma da ya kawo mana da ci gaba a karamar hukumar Yunusari da sauran ƙananan hukumomi a Ibrahim Gaidam. Allah ya saka masa da alheri.
Sunana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum jiwon mai magana kamar ba tare saboda an ga dai sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka bani karshen mulkin a Najeriya. Ya Allah ka bani karshen shi.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga kullu daga jigawa Najeriya. Yar utu na ungir muri talaka. To na ji rubutanku rubutannanku BOA a shirinku na yamma na yau. To gaskiya na ji ana magana akan taron da matar shugaban kasa ta yi tare da yan matasa. Har an ce waɗansu suna zargin cewa duk da cewa Najeriya ba kuɗi amma ga shi matar shugaban kasa ta yi taro ta kasa ce kuɗi. To gaskiya abin ba haka yake ba. Dan ka na ke so na bayyana wa duniya cewa wannan fata roba wai kuɗi aka kake wa matasa ba. A'a. Asali ma duk mutanen da ya je wannan taro. To fa shi ya dauki nauyin kansa kuɗin mota na tafiya da dawowa da kuɗin abinci da wurin kwana. Waɗansu ma wallahi a teburin mai shayi sai kwana. Dan kuci da wai. Ba wai abu ne wanda aka yi shi dan a ji a ci kuɗin gwamnati. Kuma don ita mata su zonga da kuɗi da gwamnati ta bayar a babu. Wallahi duk wanda da ganin shi wannan taro shi kai kansa kuma shi da kansa kuma shi da kansa. Wannan shi ne gaskiyar magana. Da haka a daina zargin wannan mata don cewa ta kira taron matasa a ragarinta cewa ko ta ɗauki kuɗin gwamnati ta kashe ne. Ba haka abin yake ba. Wallahi wani sulhu babu abin da aka ba wa ruwa ma mutum shi sai da kansa. Wannan shi ne gaskiyar magana. Na gode. Muhammad Zalanga, Mukola Ega, Jigawa, Nigeria, kakakin ƙungiyar mulkitarka ta Nigeria. A huta lafiya.
Masu tsaro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku.
Mayaka da ake kwatutan 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hare-hare jiya Litinin da suka hada da tagwayen hare-haren ƙona bakin wake da harin gurneti da kuma hare-haren bindiga suka kashe akalla mutane 50. Fashewar farko ta auku ne jiya a wani masallaci da ke bayan garin Maiduguri. Jami'ai suka ce akalla mutane 20 suka mutu harin a wannan hari da ake kyautata zaton mayakan kungiyar Boko Haram din ne suka kai sama da 90 kuma suka ji raunuka. Wata kungiyar da ke adawa da ISIS a babban birnin kasar Libya ta fitar da wani faifan bidiyo da ya bayyana dalla-dalla bayanan waɗansu mayaka da aka kama waɗanda suka ce suna cikin waɗanda suka kai har-hare a wurare da dama cikin birnin Tripoli. Bayanan nasu na nuni da cewa kungiyar ta'addancin tana dogara ne ga mayakan da ba su da ƙwarewa wajen gudanar da ayyukanta a ƙasar ta arewacin Afirka da ke fuskantar ƙarancin ma'aikata. Duk da haka dai gwamnatocin kasashen Turai suna ci gaba da nuna damuwa kan yadda kungiyar ta'addancin take ƙara haɓaka cikin sauri a Libya. Suka ce a cikin watanni 6 da suka shige kungiyar ta ISIS ta kusan riba yawan wato mayakanta zuwa 5,000 a ƙasar.
To a gaishe ki da haka ko Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Kamun na madadin dukkan abokan aiki musamman Grace Alheri Abdul ta yana gabatar da shirin da Julie Letters Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma Engineer Jimmy Cook da ya riga mata a nan nisa Abu Imam Ali Zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.